This is for altos from bar 132 on page 17. Do you hear the people sing? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Sopranos, da 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 da. Then join in the fight that will give you the right to be free. 2, 3. Thank you, altos.